daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na boahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Daula Salim, muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Yau ranar Talata 23 ga watan Yuli shekara ta 2019. Cikin shirin za a ji cewa rundunar sojin Najeriya ta mika gwamnatin jihar Borno wasu tubabban yan kungiyar Boko Haram domin mayar da su cikin al'umma. Haka kuma za ku ji cewa kungiyar Fulani ta mayar da Allah Kautul Hori ta ce shirin gwamnatin tarayya na sake tsugunar da makiyayan riga ya janyo rudani tsakanin makiyayan. Sai kuma shirin adawo lafiya da babaya kuma kere zai gabatar mana, daga nan kuma sai shirin jadidin jamhuriyar Niger da kuma ra'ayi da kuma sauraro ki kira ta waya kuna ajiye mana. Amma duk waɗannan sai mun fara da jinkirkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da hantsi ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Daula Salim. Yayin da tsohon mai bincike na musamman Robert Mueller ke shirin bada ba'asi a gaban kwamitin shari'a na majalisar wakilai a ranar Laraba, wani abu guda da ya bayyana karara shine dadaddan jami'in gabatar da kara kuma tsohon shugaban hukumar bincike ta FBI ba zai faɗi wani abu ba face abin da ke kunshe a rahotonsa na ƙarshe da ke wajen Attorney General William Barr. Rahoton shine ba'asi na a cewar Mueller a ranar 29 ga watan Mayu a ma'aikatar shari'a. Amma 'yan majalisun jam'iyyar Democrat da Republican a kwamitocin biyu sun ce hakan ba zai dakatar da su daga yi wa Mueller tambayoyi masu ƙarfi ba. Ga miliyoyin Amurkawa kuwa masu sha'awar sauraron waɗanda ba su taɓa karanta rahoton mai bincike na musamman mai shafika 448 ba, za su ji kai tsaye daga Mueller irin abubuwan tayar da hankali na yadda Rasha ta yi ƙoƙarin karkata sakamakon zaɓen shugaban ƙasar Amurka na shekarar 2016 don amfanar Donald Trump, da kuma yadda shugaba Trump ya yi ta ƙoƙarin yin katsalandan a binciken. Dubbannin masu zanga-zanga sun yi dafifi a babban titin Puerto Rico suna ta kiran da Governor Ricardo Rossello ya yi murabus. Idan aka hada da zanga-zangar ta jiya Litinin, an yi kwanaki goma kenan a jere ana ta zanga-zanga a wannan tsibirin ƙasar. Bayan da aka fito da wani kundi mai ɗaruruwan shafuka na irin taɓargazar da gwamnan da makarrabansa suka tafka a tattaunawarsu. Waɗanda suka shirya wannan zanga-zangar sun ce ana kyautata zaton miliyoyin mutane za su hallara, wato wajen sulusi guda kenan na yawan mutanen ƙasar. An gudanar da zanga-zangar ta jiya Litinin ɗin ne bayan da Rossello ya bada sanarwar murabus daga shugabancin jam'iyyarsa, tare da cewa ba zai nemi wa'adin mulki ba a shekarar 2020, amma bai yi murabus ba. Na san nayi kuskure kuma na nemi afuwa, a cewar Rossello a wani faifan bidiyo da ya wallafa a shafinsa na Facebook. Jijiyoyin wuya na ƙara tashi a ƙasar Hong Kong sanadiyar wani harin da ake kyautata zaton wasu 'yan banga ne suka kai kan masu zanga-zangar rajin kare tsarin demokaradiyya, inda mutane da dama suka jikkata. An yi ta yada wasu bidiyoyi ta wayar salula a kafofin sada zumunta da suka nuna wasu mutane sanye da fararen tufafi na kai hari akan matafiya a tashar jirgin ƙasa a Hong Kong a ranar Lahadi. Amurka na kira ga dukkan bangarorin guda biyu da suka yi zuciya nisa. Ta ƙara da cewa barin miyagun na shirya hare-hare irin hakan. ‘Yan ƙasa abin damuwa ne sosai. To, ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka da Iran sun nace wajen cacar baki yayin da ta da jijiyoyin wuya da ake yi ta fuskar soji tsakanin hukumomin Iran da kasashen yammacin duniya ke ci gaba da tsanani a jiya Litinin. Yayin da kalaman shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara hura wuta inda ya faɗa wa manema labarai a fadarsa ta White House cewa Amurka a shirye take da ta ga iya gudun ruwan Iran. Su ne kasar ta'addanci ta farko a duniya a cewar Trump yayin da yake tare da shugaban kasar Pakistan Imran Khan a ofishinsa na Oval a ranar Litinin.
Daula Asalin kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla kamar yadda wata kila aka ji a farkon shirin rundunar sojin Najeriya ta mika wa gwamnatin jihar Borno wasu tubabin yan kungiyar Boko Haram domin sake mayar da su cikin al'umma. Ga rahoton Haruna Dauda dauke da wannan rahoton.
Gwamnatin jihar Borno ta karbi wasu tabbobin ƴan kungiyar Boko Haram har su 151 bayan samun horo na musamman daga hannun jami'an sojan Najeriya. Fiye da watanni 8 ne dai jami'an sojan Najeriya suka kwashe waɗannan mutane 152 zuwa garin Mallam Sidi dake jihar Gombe don koyar da su sana'o'in hannu daban-daban karkashin shirin nan da gwamnatin tarayya ta bullo da shi da ake kira Operation Safe Corridor. Bayan mika kansu ga jami'an sojan Najeriya, Major General Bamidele Shafade shine shugaban wannan shiri da ake kira Operation Safe Corridor.
Appearing before that panel, they confess their past doings, ask for forgiveness, and sworn oath of allegiance to the Federal Republic of Nigeria, in addition to denouncing their membership of Boko Haram.
Yace waɗannan mutanen da kuke gani yanzu haka gaban ku wankakku ne kuma sun riga da sun tuba har ma sun rantsa da tsarin mulkin Najeriya kuma sun tuba da abubuwan da suka yi a baya har ma suka nemi gafara da ma janye kansu daga wannan kungiya na ƴan kungiyar Boko Haram. Kuma yanzu haka ina mai farin cikin ganin cewa waɗannan sun zama ƴan Najeriya na gari kuma ina da yakinin cewa an gafarta musu irin abubuwan da suka aikata a baya. A cewar Major General Shafan, Alhaji Umar Usman Katafurde shine mataimakin gwamnatin jihar Borno kuma ya karbi waɗannan mutanen a madadin gwamnatin jihar gama abin da ke sheda musu.
Gwamna ya yi magana da sarakuna, ya yi magana da hakime, ya yi magana da chairmomin local government, aka ce musu an san da zuwan ku kuma duk inda kuka zaba da za ku je ku zona tunda ku cikakken ƴan ƙasa ne, ku je ku yi zaman ku da mutane lami lafiya, babu wanda zai hana ku yin abun da kuke yi ko kuma abun da za ku yi wanda dai bai saba wa doka ba, babu wanda zai dakatar da ku. So muna alfahari da zuwan ku kuma muna sake gaya wa mutanen mu ƴan uwa wanda suke nan cikin jeji su yi koyi da ku, su ma su aje makamin su su dawo domin mu samu zaman lafiya, mu samu yadda za mu yi kasan mu ta ci gaba.
An kuma baiwa wasu mutanen guda uku damar su yi magana da harsuna daban-daban, wato harsan Barbacci da Turanci da kuma Hausa, game abin da ɗaya daga cikin su ke cewa.
Sunana Tela Dandija. Alhamdulillah, mun gode wa gwamnatin kasar mu Najeriya da jami'an tsaron mu sojoji. Mu a rayuwa bamu taɓa yin tsammani gwamnati za ta yi mana haka, ta ɗauke mu ta samu cikin jama'a haka ba. Amma alhamdulillah, gwamnati ta ɗauko mu ta kai mu gurin da ake ce da shi Operation Safe Corridor. Ta je ta koyar da mu ta ɓangaren sana'o'i, akwai cosmetology, akwai shoemaking, akwai barbers, akwai welding, akwai carpentering, sannan akwai tailoring. Sannan bayan haka a cikin ɓangaren koyarwa na malamai kuma muna da malamai wanda suke koya mana ta fannin addinin Islama. A ciki abubuwan da bamu taɓa jin sa ba ma alhamdulillah sun koyar da mu.
Ɗaya daga cikin tubabbun ƴan kungiyar Boko Haram kenan ke jawabi game da irin horar da suka samu a garin Mallam Sidi da gwamnatin tarayya ke shiryawa irin mutanen da suka aje makaman su suka kuma miƙa kansu da kansu. Haruna Dauda, biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda. To a cewar kungiyar Fulani ta miyar ta Allah Kautal Hore, shirin nan da gwamnatin tarayya ta yi kokarin wato ta yi kokarin samarwa na riga ya janyo ruɗani tsakanin su kansu makiyayan, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Zainab Babaji.
Kungiyar Fulani makiyaya ta miyar ta Allah Kautal Hore ta ce shirin nan da gwamnatin tarayya ta bullo da shi na tsugunar da makiyaya wuri guda da ta yi wa lakabin riga, shiri ne da ya janyo ruɗani a tsakanin makiyaya saboda rashin sanin alƙiblar shirin. Shugaban kungiyar Meyetti Allah Kautal Hore ta kasa Alhaji Bello Abdullahi Bodejo yace duk da goyon baya da suke ba gwamnati a shirye-shirye masu kyau da take gudanarwa batun shirin na riga dai gwamnati bata tuntube su ba.
Kusurumi abinda a bangaren mu wannan shiri ya jawo ma Fulani tashin hankali musamman ta ma a kudancin kasar nan. To in aka ce ana yin abu domin su kuma an zo an tatta da hankalin su gaba ɗaya ko ina suna ta guje-guje ana tada su a duk inda za su ke. Ai wannan abun gaskiya fi sabili lahi kusan in ce amfanin shi babu yawa. Sai an gama kassara su kafin a dawo kuma a zo a ce wanda suka rage an musu abu. Dalilin da ya sa ba za mu ma goya ma abin ba batun babu wanda ko kakan ma ba mu fahimci ma mai ake nufi da ruga ba. Matsalar Fulani Plateau daban ne da matsalar Fulani da suke Zamfara. Matsalar Fulani da suke Zamfara kuma daban ne da matsalar Fulani da suke Enugu. Yanzu da aka ga Fulani da duk suke kudancin kasar nan suna kiwo dabbobinsu suna hayayyafa suna aihuwa da yawa don saboda akwai daji wanda kowa wasu bangarorin manoma ba sa yin wannan shi sa mafi yawa ake tafiya kudu. To ya za ka ɗauki matsaloli irin na kudancin kasar nan kuma ka ce iri ɗaya ne da na arewacin kasar nan daban-daban ne matsalolin nan. Ya kamata a ce idan da gaske gwamnati za ta yi wannan abun to ya dace ta kalli ainihin matsalolin Fulani nan tukuna daga nan sai a duba abin nan a
Alhaji Bello Abdullahi Bodejo shugaban kungiyar Meyetti Allah Kautal Hore ta kasa suma wasu manoma da gwamnatin tarayya tace ta bullo da shirin na riga ne don kawo ƙarshen rikici tsakanin su da makiyaya suka ce basu fahimci abinda shirin ya kunsa ba don haka ba sa goyon bayan shirin kamar yadda mai magana da yawun matasan yankin Bokos a nan jihar Plateau Macan Makut ya shaida min.
Kin gan kaman yanzu rugan nan ana magana cewa ko ma wani daga wani wuri zai zo ya saya mana a gari kin gan ba zai yi ba ko ma ana zama a ƴan uwa ai akan samu sabani balanta a ce mutane daga waje kin gan wannan za a kama na masifa ne shi yasa mu muna cewa kowa yana da shingen shi tunda masu noman hatsi su ana dan taimaka musu ta fannin taki a ce su ma sai a dan ba su wani abu su dan kebe gaban gidansu ba wai a ce a kama na wayansu daga wani wuri ba zai kama na tashin hankali.
A bangare guda kuwa Farfesa Garba Hamidu Sharubutu wanda kwararre ne a harkar dabbobi yace tarihi ya bayyana cewa tsugunar da makiyaya waje guda shine mafi ala wajen cin moriyar harkar kiwo don haka ya kamata al'umman Najeriya su yi na'am da shi.
Tarihi ya nuna mana cewa wannan abu ba sabuwa ce ba. Abin da yasa ba sabuwa ba saboda tun lokacin mulkin mallaka Turawa ganin yanayin yadda muke kiwon dabbobin mu suka ce lalle in dan muna so mu bunkasa wannan arzikin ya kamata mu nemi mazamni na musamman na ɗaya kenan. Na biyu akwai barna wadda dabbobi suke yi saboda yanayin yadda mu muna kiwon su suna iya sake hanya da yake dabbobi ne su shiga su ma manoma barna. To akwai program da yawa wato tsari wanda Turawa suka kawo ana kiran shi Fulani Amenity Program. Sun kirkiro shi ne saboda a ba Hillani wato bukatotinsu wanda zai sa dabbobinsu su ci gaba.
Farfesa Garba Hamidu Sharubutu kenan kwararre a harkar kula da dabbobi. A halin da ake ciki dai gwamnatin tarayya ta dakatar da shirin na riga zuwa wani lokaci. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a gaida Zainab Babaji kafin mu kai ga shirin na gaba a shakata da wannan waka.
Tabaraka rahimi ya al'ummar Najeriya kuma har da kai dan cigaba.
Mai mesi mai waka
dace kuma hana da kai din cigaba
kuma hana da kai din cigaba
a da ku yawaita al'umma rikici ya rage a cikin gari
rikici ya rage a cikin gari
zamanin yau kowa ya bace da budan neman sai sun kwago har da kuman ya na cikin gari
har da kuman ya na cikin gari
ya Allah sarki wahidin ka tsare ka raba mu da shan wuya ka tsare ka raba mu da shan wuya
ya al'umma najeriya kuma hana da kai din cigaba
wanda duke biye shi ya shawuya
wanda duke biye shi ya shawuya
wanda ko ya biye masa zahiri zai kasance kan halin wuya
zai kasance kan halin wuya
salama ka da dadin jinka ka butun da ka masa kamun gaskiya
tunda ka masa kamun gaskiya
kaga ka zama kai ɗaya tun da kai babu iba a cikin gari babu iba a cikin gari
ya al'umma najeriya kuma hada da kai din cigaba
biye masu sai su kai ka samu cigaba
sai su kai ka samu cigaba
tunda in ka samu barkaci kokarin ka ka taimaki dan gaba
kokarin ka ka taimaki dan gaba
to mi ke hanayin haka tambaya a gare kuma jagaba
tambaya a gare kuma jagaba
sarki gwamna har shugaba na
kasa to wannan haka yake a gaida Dadi Messi to har yanzu dai ana tare da sashin Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 3:16 na dare ga shirinmu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya Baba Yakubu Makeri ne daga sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin A mako da ya gabata, shirin adawo lafiya ya yi alkawarin jin ta bakin direbobi game da hulɗansu da sauran masu amfani da hanya da kuma matsaloli da sukan fuskanci a cikin aikinsu. A cikin wani shiri na musamman da muka faro a wancan mako, inda muka fara jin ta bakin fasinjoji. Sai dai shirin namu a yau zai maida hankali ne kacokam akan wani batun yajin aiki da direbobin keke napep suka fara a jihar Adamawa. Lamura dai sun tsaya cik musamman a harkokin yau da kullum sakamakon wannan yajin aikin gargadi da ƴan kungiyar kikina PEP wato ƴan acaba suka faro a jihar Adamawa don nuna fushin su game da sabon wata doka ta amfani da lasisin tuki wanda hukumar kiyaye hadura a Nigeria ta Road Safety ta kaddamar akan kudi naira 4,100 ga dai wakilin mu a jihar Adamawa din Ibrahim Abdul Aziz da ƙarin bayani
to wai koya wannan yajin aiki na masu kikina PEP ya shafi tattalin arziki gare ta bakin wasu da lamarin ko ya shafa
eh wannan abun gaskiya mu ba mu ji dadin shi ba saboda gwamnati sun yi gaggawa don mu mun sha wahala sosai yaran mu masu tafiya makaranta sai ka yi dogon tafiya wasu yaran ma daiwa ba su tafi ba tattalin arziki dole ne zai shafi mutane wani wani sai ka je fitan da za ka yi ka je din wasu suna zuwa su sha mai wasu suna samun abun nan a ciki akwai wanda suke karban revenue ma ka hanya suna dai amfana da abun sosai ko wani guri aka kira ka ko kotu ko wani guri zaka tafi akwai inda gwamnati take karuwa ta wannan gurin
a ya shafi talaka sosai gaskiya don yara na da kafa na je digarun da na dauko su da kafa na haura har nefa da kafa ban samu mashin ba kaga ya shafe ni sosai
to kaman kuma in kasuwa fa
a yan kasuwa ba mutane sosai a kasuwanni gari ko ina ba kowa dole sai ya hawo mashin sai je wuri kuma babu mashina kaga ba yadda za a hawo mashin wani ba zai iya fita da kafan shi ta kai je wuri ba gaskiya
direbobin a daidaita suhuwa ta yanke kenafet sun koka da wannan doka Abubakar Aliyu da kuma Abubakar Hassan na ko cikin matuka kenafet sun ma bai da yadda suka ji da wannan sabon dokar da aka kafa a yanzu
abubuwa ne wayanda ba su kamata ba an mana su wayanda bai dace a yi su ba ya kamata a mana adalci mu ɗan keke nafe mu ma ƴan Najeriya ne an sa mana dokan da ya mana tsada just kuma an sa 2 weeks ya yi kaɗan ya kai 2 months or 3 months kudin ya yi yawa
ba mu aminci abin da aka sa mana kan cewa yanka driving license 4,500 Sika na local government 1,500 to ina za mu fita da 2,500 su shugabannin gaba gida yauce suka tara mu sun yi meeting da mu har sun gaya mana kan cewa za a ma ba mu an ba da dama mu yanka driving license wani shugaba ne wani shaman ne ya neme mu yi meeting da su aka mu aminci akan za a yanka amma 2,500 driving license kudin abun nan
shi ko Komar Bashir Muhammad Meta da ke ma cikin shugabannin kungiyar masu keke napep a Najeriya ya ce ko da yake wannan yajin aikin ba da yawunsu aka shiga ba to amma ko akwai fa abin dubawa
a takaice duk da cewa ba ta hannun kungiya suka yi wannan abun ba 70% na matasan Najeriya sun dogara ne daga wannan sana'a kuma masu kananan karfi ne babban abin da muke roko ga gwamnatin tarayya gaba daya shine dan Allah ta sa hankali a game da masu wannan sana'a. Suna da babban gudunmuwa da za su bayar musamman akan hakan tabarbarewan tsaro, domin wannan ababen hawan da su ake amfani ake yin abubuwa da yawa. So yana da kyau gwamnatin tarayya ta yi tsari na musamman a wannan sana'a din, musamman lokacin da aka bijiro da maganan driver license din nan da maganan plate number. Ba wani abu bane illa kamar da nayi bayanin kasancewar rashin kudin da za su biya wannan license shi ya jawo wannan abin.
Me kuke da yanzu da me a samu maslaha?
Maslahan shine muna wayar musu da kai su yi hakuri. Muna neman gwamnati daga jihar zuwa tarayya ta duba hanyoyin da za ta bi wurin ƙara lokacin da aka ce za a fita 1 ga watan 8. A ƙara lokaci akalla wata biyu wurin wayar musu da kai da training, sannan a duba hanyar da za a iya tallafa musu da tallafin da za su samu saukin wannan abin. Shine hanyoyin da muke bi yanzu.
Makonni biyu da suka wuce ne hukumar kare haɗura ta Najeriya Road Safety ta ko sanar da fara yin katin lasisin tukin ga 'yan acaba da ake cewa dokar ma za ta fara aiki ne a ranar 1 ga watan Agustan gobe. Idris Afika, babban jami'in hukumar ne mai kula da sashen aiki da cikawa a shiyar Adamawa, ya kuma bai nami manufar wannan doka.
Shi maganan driver's license tsohon magana ne wanda a riga an sani akan cewa dama can ba yadda za a yi mutum ya hau abin hawa ba tare da yana da driver's license.
Amma na motoci amma keke napep
ba yanzu aka so. Har da shi ma keke napep din dama can akwai shi. Class A driver's license dama na keke napep ne da babura. Wanda dama a riga an san shi, dama shi driver's license ya fara daga class A ya kare kuma akan class J. Shi kuma ainihin class J na masu wato larura ne ko hannu daya ko ido daya ko kafa daya da sauransu. Wannan shine bayani akan driver's license.
Koma da menene dai yanzu ko abun jira a gani shine koya lamura za su kasance sakamakon wannan yajin aikin da yan keke na fefke yi a yanzu. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria.
A nan ne kuma za mu ji burki sai sabon mako a madadin shi wakilin namu Ibrahim Abdul Aziz da ban daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin. Baba ya ko makiri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To wannan haka yake a gaida Baba Yakubu. Yanzu kuma ga salamu na barma dauke da shirin jaridin Jamhuriyar Nijar.
Za mu fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar Lanketer, wacce ta ruwaito cewa taron tantance darajar kudaden eco ya haifar da tankiya a tsakanin shugabannin kasashen yammacin Afirka renon Faransa. Bayan da shugaban kasar Cote d'Ivoire Alassane Ouattara ya dage kai da fata cewa darajar sabuwar takardar kudin ba za ta fice yadda ake canjin sefa da kudaden euro ba, shawarar da atake sauran takwarorinsa suka yi watsi da ita. Jaridar ta ce batun tsayar da kasar da ya kamata a kafa injinan buga kudaden na eco shi ma wani abu ne da ake ganin zai iya raba kawunan waɗannan shugabanni. Jaridar Le Monde Aujourd'hui ta bayyana cewa shugaba Issou na Nijar ya buƙaci takwaransa Kabore na Burkina Faso ya mayar masa da wasu makudan kudaden da aka ranta a wajensa. Labarin wanda jaridar ta kofa daga jaridar Le Dossier ta kasar Burkina Faso na nunin jam'iyyar MPP ta shugaban kasar ta Burkina Faso ita ce ta karbi bashin miliyan 300,000 na sefa tare da alƙawalin za a mayar bayan kammala zaben 2015, amma shiru kake ji. Mafari kenan shugaban kasar ta Nijar ya bi kado inji Le Monde Aujourd'hui. Jaridar La Flamme na cewa jam'iyyar adawa ta Model Lumana ta fada halin tsaka mai wuya sakamakon rikicin shugabancin da ya kunno kai a tsakanin wasu kusoshinta. A yayin da shugaban jam'iyyar na riko Umar Noma ya fara yunkurin shirya taron jam'iyyar na kasa a ranar 4 ga watan Agusta a garin Doso, shi kuwa shugaban reshen Yamai dan majalisa Sumana Sanda ya gayyaci 'ya'yan jam'iyyar su kwatse a Yamai domin halartar taron kongre na kasa a ranar 3 ga watan Agusta, matakin da tuni ya samu goyon baya daga reshen Model Lumana yankin Agares. Mu rufe sharhin da jaridar Air Info wacce ta bayyana cewa 'yan gudun hijirar Sudan sun yi jerin gwano a ƙarshen mako daga sansaninsu da ke bayan garin Agadez zuwa ofishin hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira. Gwaman 'yan gudun hijirar na ƙorafi ne akan mawuyacin halin rayuwar da suke zargin an bar su cikinsa, mafari kenan suka fito kan titi don gwada bacin ransu a fili, inji jaridar ta Air Info. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Malam Sule, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke kira kuna aje mana.
Assalamu alaikum VOA, ya magana daga nan jihar Benue, ɗan tsoho ɗan Malam Bako na Malam Anas. Game da maganan ƴan doka ko ƴan sandan jihohi a Najeriya, sam wannan ba zai yiwu ba ga ɗan Najeriya na yanzu. Ko a dama can yaya aka kare, game da ƴan doka da suka rinka baiwa mutanen da ba ƴan jihohinsu ba ko kuma ƴan lardunansu wahala. Kowa ya san abubuwan da ƴan doka suka rinka yi a zamanin baya. Mu a Najeriya mun fi ƙarfin a ce mana ga yanzu za a kawo ɗan sanda ko ɗan dokan jiha. Ga shi abubuwan da ke faruwa na ƙabilanci da kuma bambancin addini.
Assalamu alaikum VOA, mai magana Alraf kana gaisuwa babban ota janar na ƙungiyar muryar talaka na Najeriya. Zan yi kira ga sabon gwamnan jihar Yobe Alhaji Malabo ne da kawo mana kwaltoci cikin garin gaisuwa, saboda a gaisuwarmu da hanyoyi wanda in an yi ruwa ba a samu wasu layuka ba sa samu, kuma ko ba a samu wannan ba a ce an samu cikakkun kwalbati wanda ɗan ruwa ya taro zai fada ciki. Da fatan sabon gwamna zai ji kiran nan namu.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Mura Amurka, mai magana Sani ɗan takara daga dogon daji tambon Loka Gamin Sokoto State. Gaskiya game da wasu gwamnonin jihohi da ke magana a ba su dama su kirkiro ƴan sandan jihohi, gaskiya mu al'umman Najeriya ba mu goyon bayan wannan. Sabida duk ɗaya an ka ce a kirkiro ƴan sandan jihohi gwamnoni ya zan suka da su, to gaskiya za a samu ma matsala ta ɓangaren tsaro, ba ci gaba za a samu ba. Sabida za a sa saurai da ƙabilanci da muzguna ma ƴan adawa.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu Mai Shayi na garin Garbace, da mamba na ƙungiyar muryar talaka ta ƙasa da ke jihar Taraba. Hakika wannan sanya hannu da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi da wani kamfanin ƙasar Jamus domin inganta lantarki a Najeriya, muna matuƙar yabawa da wannan abu, domin ganin yankin da nake na Central Zone da ke jihar Taraba babu gulob ɗaya na lantarki da kutan ƙasa baki ɗaya.
Kuma da ladon ku muka zo ga shirin na ƙarshe, labarai a takaice.
To a takaice, yayin da tsohon mai bincike na musamman Robert Mula ke shirin bada ba'asi a gaban kwamitin shari'a na majalisar wakilai a ranar Laraba, wani abu guda da ya bayyana ƙarara shine daɗaɗɗen jami'in gabatar da ƙara kuma tsohon shugaban hukumar bincike ta FBI ba zai faɗi wani abu ba face abin da ke kunshe a rahotonsa na ƙarshe da ke wajen Attorney General William Barr. Dubban masu zanga-zanga sun yi da fifi a babban titin Puerto Rico, suna kira da Gwamna Ricardo Rosello ya yi murabus idan aka haɗa da zanga-zangar ta jiya Litinin. An yi kwanaki goma kenan a jere ana ta zanga-zanga a wannan tsibirin ƙasa. Jijiyoyin wuya na ƙara tashi a ƙasar Hong Kong sanadiyar wani hari da ake kyautata zaton wasu 'yan banga ne suka kai kan masu zanga-zangar rajin kare tsarin demokaradiyya, inda mutane da dama suka jikkata. An yi ta yaɗa wasu bidiyoyi ta wayar salula a kafofin sada zumunta da suka nuna wasu mutane sanye da fararen tufafi na kai hari akan matafiya.
To madalla a gaishe ki masu sauraro nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can an jima da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Daula Salim wadda ta na gabatarwa, sai kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Daryl Smith. Ni Sarfil Hashin kuma ke cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.